sosai wuta babban gona gwamna zuwa kaya miya allura.